bargains. Willing buyer, willing seller. Her name is Stella. Looking at the fella, he trying to figure out what to tell her. Smiles, hidden agenda. Each thinks the other to be a pretender, but they exchange their names and they play the games with a poker face and they make a pact on the and an act. Now you're part of physical elevation. That's in my funds at away. Physical motivation, like drinks to get the conversation going and drinks to get the party really flowing up and away. Suddenly it's a new day. Who knew a good listen to kill it away? He rolls to his side with a thought in his mind, cause the last thing he heard was the MC say. Agenda. Too much history, too much ambiguity. A need for binding social security. So they exchange their names with a pompous act. They make a pact. Now you're part of physical elevation. I'm my concert to wear physical motivation. Like a house to get her and her family talking. Cause the house is in a physical location. Up and away, suddenly it's a new day. She knew a good life, cause her name away. She bounced outside with a smile on her mind and bumps the song with the MC
da 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 da